To bakwancin wa muka samu a dandalin namu?
Suna na Abubakar Abdulaziz, wanda aka fi sani da Prince Lass, aka Mr. Levels.
Levels gare ka?
Ina da levels sosai.
To ne, wani irin levels a harkar gayu ko ku a harkar waka?
A harkar waka. Basically duk wannan duk abubuwan da nake I try as much as possible in ga na waya fita da ba.
So kai mawakin hip hop ne?
Ni mawakin hip hop.
A tunda na ga kana fara magana ana dan wani haka da hannu na sai. Inda aka dosa.
Na'am.
To me ya baka sha'awa har kai fara waka?
Okay, wato tun lokacin da muke school akwai social din nan da muke da basically dalibai ne suke fitowa kan stage si wannan, so basically wannan wannan reaction din da ake samu daga fans shine basically ya inspire ina kuma na gan abinda na fi iya yi kenan. Like
in ka ce ana makaranta,
eh,
kana nufin secondary school ko jami'a?
Secondary school har na shiga jami'a ma tun ina zuwa muna kallon freestyle battles daga nan kawai na picking interest kuma gani na iya. And duk lokacin da nake akwai like farin cikin nan da nake samu idan ina yi, so basically kaman comfort zone ina ne. Unlike other stuff, I feel like my best comes out from music.
Kaman idan kana da wani abu da yake cikin zuciyarka kake son kuma ka gaya mutane ta waka.
Yeah, the best form is music basically.
To kai turanci ne muka yawa ko kaka?
Eh, what today?
Banda wannan.
No.
Ba wani abin da ya ji hankalinka maybe daga baya da ka fara wakar?
Basically ba komai, kawai dai wannan joy din nan da nake samu daga harkan shi ne kawai.
Wani irin sakonni kake isarwa a harka ta waka?
Komai ina yi.
Wanne ka fi mai da hankali tun da ga ka kai matashi ne?
Eh, to da ke yanayin industry din namu most times duk da ma ana yi out of samun joy, you have to consider bangaren kuɗin. Kuma abinda mutane suka fi so shi nake, amma wani zubin ina taɓa other aspects kamar wannan yanayin rayuwa haka, like hardship haka wanda mutane suke fuskanta. Kuma da kaman wannan kin gan kamar ni personally lokacin da nake tasowa, lokacin da ma na nuna ma ina so ne waka, ina yawan samun negative vibe irin mutane suna discouraging ina. So out of families, friends, akwai wanda ma za su fito fili ma su gaya miki is not your part, kawai ka bar wannan harkar.
Saboda me suke kushe wannan harkar?
Saboda sun ga is different from ya bambanta da abin da suka saba gani da abin da suka saba ji.
Ko da kuma tarbiyya.
Kin san yawanci perception din mutane, ka je makaranta, ka gama, ka samu certificate din nan, wannan ka samu certificate, ka fara aiki a banki da sauransu and stuff like that.
Me ka karanta a makaranta?
Na karanci economics.
To yanzu kana aiki?
Kawai dai ina dan wasu harka ne amma not official aiki haka.
Kana ta zuba. Me ma nickname din naka?
Nickname ina Prince Lass.
Prince Lass?
Now.
Idan aka ce Prince Lass, me sauraro da wacce waka ya sanka?
Seven Figures.
To a rira mana.
Okay, call in this scene like say we'll be selling scissors. We'll be like NDLA, we'll turn up a seven helix. Prince Lass, for your show, I'm on a seven figures. Young G, Danny C, also on a seven figures. Topag, I'm on a one for so getty. So I go mama and daddy be said daddy. So sickest came on a hurry, I'm mass and casa, could have missed a capasa.
Why is this a capasa?
It will wind the second gang, Mumpara and Isa, Chicken Harkan, Kuma, I've been like they are feeling some type of way. Haka.
Tapper Kokuma Najik, the trenching cases, and then Najik up at the DNA, Kuma Kapa diseases.
It will now pay the two Abun Kusan come on 50-50.
Ah,
in either two renching.
Yeah, Kawzu NDLEA, Chicken Walker.
One come on. Punchlines, turn off for seven helix. Okay, we'll be like NDLA, we turn off. We'll call you punchline, you know,
Aga. Okay. Yeah. What do you think about Aka Sanka?
It's a quay sugar cane. No, what? Your love is sweet me like sugar cane, my baby. Your love is sweet me like sugar cane, my lover. A quay part of the rap, basically, in a rapping in our Aga. Okay?
Did you cut it?
Yeah, in a.
I'm in a rap, don't
you? Okay, but I don't know any verse in the bone. Okay, first time I can set my eyes on you, see everything around seem brand new. They say love blind, but there's, okay, even when they say superwoman, they had to get, especially when they said they had to forget, see, I feel do anything to meet your target.
What's it, bakandamiyar ka wace ce best waƙar ka?
I want it all. You're on back again. I knew I'll be back, but not the same. Like Mandela, make me rise above my enemies. One day, guy, we go fly from Lac to Tennessee. I go to do my thing, jeje. I go to sing my own, jeje. Then go to dance along, jeje. I go to do my own, jeje. Basically, kawai.
Me burin ka a harka ta waka?
Kawai mun zama very successful. It's that the messages, one does it affect and then rayuwar mutane in a positive way.
Mm-hmm.
Basically, those are the two. And
banda zuba wani...
Change my environment. Change yanayin perception na mutane about life.
Tunanin mutane kake son ka
canza? Kawai, no, tunanin mutane. State of mind na mutane.
Saboda me kake son ka canza tunanin mutane?
Ina son ga... saboda parents na suna da wannan conventional way of thinking, like there are certain ways you have to do things, amma let them understand your way. Everybody has his own ambition. Kasi discouraging din ayyansu daga wani part wanda suke da kamar suna da wannan talent din, because at the end of the day talent din da kike gani it pays more. Ya ku biya. Eh, ya fi biya akan duk wani aiki da zaki je ki ma wani daban.
To al'adan wannan shiri namu mukan yi wa mawaki ta tsiye. Zaka iya mana baiti ko amshi ko kuwa zaka sha kayi? Yanzu dai zaka yi mana koko kayi da ka sha kayi?
Eto, for now na sha kayi, amma next time zan zo prepared.
Baraka Bashir, Murya Amurka daga Kano a Nigeria.